So yeyava damu ava zuchi amava takurava na samunga shi ina chikha dagaskere heva yoidarava kwe kulava vane damu ava na ganinta ako dayosha ya yarara shi kuma baida abin haushi kikawa gumar mishiye masoyina ashe zamu rayu tare juna mi ta bude ba hakwari farin cikin mu halsa ya tore ya duniya soyayya da kai banjin zambari dadi take min wayo soyayya da ke banjin zambari dadi take min wayo dadi take min zan kula da ke ko zan rasa raina san ba abin da zai canza ki gona dare da rana ina ajakar baya ni dan da kunki ne mai daukar kaya kaya garwashi ko da zai zafi ba a yanzu ba amma cikin farin ciki maran da ni marayin kewa Allah ka san barin da farin cikin na zai karewa garwashi garwashi.